Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na magabata na gari shirin da kamar yadda aka ji kwamitin na al-hawariyun sai suka dauna yin kama wannan shiri alal akal domin a ƙara fahimtar da kuma kwadaitar da al'ummar musulmi matsayin waɗannan bayin Allah sabon annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam tare da matayensa da kuma ƴaƴansa da dukkanin waɗanda suka biyo su cikin alheri muna fata za a kasance tare da mu kuma za a amfana da abubuwan da ake ji Alhamdulillah a wannan mako muna farin cikin bayyana muku cewa muna tare da Sheikh Malami Dr. Muhammad Sani Umar Rijallemu wanda kuma shi ne limamin masallacin Juma'a na Dorayi Karama a madadin mu kuma gidan rediyon Kano da kuma sauran ne ke malam barka da kasancewa akar baka Allah barka da isowa to alhamdulillah to kuma da yadda aka ji mun kammala bayani dangane da ummahatul mu'minina wato iyayen mu'minai matayen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yanzu kuma za mu shigo cikin ƴaƴansa kenan ahlul baiti sallallahu alaihi wa sallam to za mu fara da sayyida nana Fatima Allah ya kare da ita wacce da yardar Allah malam zai mana tarihin rayuwarta tun daga haihuwarta har kuma zuwa wafatinta insha Allah dan haka ba bata lokaci bazan kuma ga malamin domin ci gaba da wannan tarihi na wannan baiwa Allah muna fata Allah ya samu dace Allah shi kafa ta malam bismillah
a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجهم ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين وما سسور لما أن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يندى وامي قبات الواية فأمنا وأن متاشي أتام بمهم من شيء قولي لقسكي كما يندى سورا متاشي ويندى سكا قبات الشكي لمهم من شيء أولا زما أولا ولمي البركة bayanin da zamu yi shine bayani akan Fatima al-Batulu yar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu shakka daga jin wannan suna zaka san cewa babban mace ce za a yi magana akan ta wacce take da martaba da daraja da matsayi babba a cikin wannan addini namu na musulunci ita ce Fatima yar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shugabar matan duniya gaba ɗaya na zamanin ta ita ce da ta hudu a cikin ƴaƴan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mahaifiyarta ita ce ummul mu'minina khadija Allah ya kara mata yarda mahaifinta shine shugaban duniya gaba ɗaya da lahira mijinta kuma shine shugaba a nan duniya shine wanda yake khalifa na hudu na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yarda ƴaƴanta guda biyu su ma shugabanni ne kuma su ne badadai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ne sayyida shababi ahli janna al-hasan wal-husayn an haifina na fatima Allah ya kara mata yarda a garin makka a wannan lokacin da aka haife ta kuma quraishawa suna jaddada ginin dakin ka'aba wato kafin aiko annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da shekara biyar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi farin ciki matuka da gaske da samun karuwa ta wannan ya tashi Fatima radiyallahu ta'ala anha ya kuma bata wannan suna Fatima yayi mata laqabi da Az-Zahra'u ana mata alkunya da ummu abiha wato sunanta Fatima laqabinta Az-Zahra'u alkunyarta kuma ummu abiha tana kama matuka da annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen kirar halittarsa da wajen maganarsa da tafiyarsa da zamansa Fatimatu Zahra ta tashi a gidan annabci ta tashi a gidan alqur'ani ta tashi a gidan sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama idan muka ce Fatimatu Zahra ta tashi a gidan annabci sallallahu alaihi wa sallama gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan kadai ya isa ya bayyana wa mai sauraro irin tarbiyyar da ta samu kamar yadda ake cewa tarbiyya tana farawa daga gida to daga jin cewa Fatimatu Zahra Allah ya kara mata yarda ta tashi ne a gidan annabci wannan shi kadai ya isa ya baka hoton irin tarbiyyar ta samu ta samu tarbiyya ba kankanuwa ba daga gurin mai bada tarbiyya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta samu tarbiyya daga mahaifiyarta wacce take dauke da sifofi na kwarai wacce ta zan ita ce jagaba wajen taimakawa annabi sallallahu alaihi wa sallama da tallafa masa wajen isar da sakonsa Fatima Allah ya kara mata yarda yayin da ta kai shekara biyar sai ta fara ganin wani canji babba yana faruwa a gidansu, yana faruwa a rayuwar mahaifinta Annabi sallallahu alaihi wasallama. Domin bayan shekara biyar Allah madaukakin sarki ya fara yi wa Annabinsa sallallahu alaihi wasallama wahayi. A wannan lokaci ita da kanta taga irin girman nauye-nauye da Allah madaukakin sarki ya dora a wuyan mahaifinta. Taga lokacin da mahaifiyarta Khadija, Allah ya kara mata yarda, take tsayuwa tare da mijinta don taimaka masa, don kwantar masa da hankali, don ainihin nutsar da shi da nuna cewa Ubangiji madaukakin sarki ba zai tozarta shi ba. Taga yadda mahaifiyarta take tarayya da mahaifinta wajen fuskantar dukkan wani abin da zai tunkaro su a wannan lokaci, da irin abin da Allah madaukakin sarki ya dora masa na sako, da yadda shi kuma zai isar da shi. Taga abubuwa daban-daban a rayuwarta ta farko tare da mahaifinta sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya fasa abin da Ubangiji ya ce, bayyana na kiran mutanen Makka da sauran duniya gaba ɗaya zuwa ga shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah, sannan shi kuma Annabi ne, manzo ne da Allah madaukakin sarki ya aiko shi. Ta ga irin yadda kafirai suka taso da kalubale mai tsanani, da irin yadda suka rika kulla masa kitififi da makirci, da kokarin ma su ga sun cutar da shi a ainihin lafiyarsa. Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da hadisi a cikin ingantattun littattafansu guda biyu wanda aka jiyo shi daga Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yarda. Yake cewa wata rana ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana sallah wajen ɗakin Ka'aba, a gefe guda kuma ga Abu Jahal da abokansa zazzaune suna ganin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallarsa. A wannan lokaci kuma an soke wani raƙumi. Abu Jahal sai ce wa yayi, daga cikinku anan wane ne zai tashi ya zo da ainihin tumbun wannan tsohon raƙumi da aka soke a gidan wane? Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sujjada, yace lokacin da Muhammad zai yi sujjada a jefa masa tsakankanin kafadinsa. Daga nan sai mafi shakiyancin cikin su yace shi zai yi. Yayin da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yayi sujjada, shi kuma ya tafi ya dauko wannan ainihin tumbun tsohon raƙumi ya jefa akan kafadin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Suka koma gefe guda suna ta dariya, har ma sashin su yana fadawa akan sashi suna rangaji saboda kyakyacewa da dariya, ganin irin abin da ya faru ga Annabi sallallahu alaihi wasallama daga wannan shakiyin mutum. A wannan lokaci Abdullahi dan Mas'ud yace, ina tsaye ina kallo amma babu abin da zan iya yi, domin ni bako ne a garin Makka, ba ni da wasu dangi waɗanda za su iya tsayawa su kare ni lokacin da na fuskanci hushin waɗannan mutane. Don haka Abdullahi dan Mas'ud yana tsaye yana ganin abin da yake faruwa. Sai wani daga cikin jama'a ya ruga gida ya gaya wa Fatima Az-Zahra, Allah ya kara mata yarda, ya gaya mata abin da yake faruwa ga mahaifinta. Nan da nan ta garzayo a guje, ta dauke wannan tumbun tsohon raƙumi da kan mahaifinta ta jefar, ta kuma fuskanci waɗannan jimajiman kafiran da suke zaune a gindin Ka'aba, Abu Jahal da abokansa, ta gaggaya musu maganganu na ɓacin rai yadda ta ga dama. Yayin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya gama sallarsa, sai ya ɗaga hannunsa yana addu'a, mummunar addu'a ga waɗannan kafirai. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yana addu'a yakan maimaita addu'arsa sau uku. Saboda haka sai ya ci gaba da addu'a ga waɗannan, yana cewa Allahumma alayka bi Quraysh, Allahumma alayka bi Quraysh, Allahumma alayka bi Quraysh, ya Ubangiji ka gama da waɗannan Qurayshawa, ya Ubangiji ka halaka su, ya Ubangiji ka tumɓuke su. Yayin da suka ji sautin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, sai suka yi tsit, suka daina wannan kyakyata dariyar da suke yi, kuma sai tsoro da fargaba ya far musu na irin addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake musu mummuna. Sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da yin addu'a, yana cewa Allahumma alayka bi Abi Jahl ibn Hisham wa Utbah ibn Rabi'a wa Shaybah ibn Rabi'a wal Walid ibn Utbah wa Umayyah ibn Khalaf wa Uqbah ibn Abi Mu'ayth. Yace, ya Ubangiji ka kama Abu Jahl kamun ka mai tsanani, ka kama Utbah ibn Rabi'a, ka kama Shaybah ibn Rabi'a, ka kama Walid ibn Utbah, ka kama Umayyah ibn Khalaf, kuma ka kama Uqbah ibn Abi Mu'ayth. Waɗannan jimajiman kafirai ne waɗanda a lokacin su suka wuce gaba, suke wucewa gaba dan ganin an cutar da ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Abdullahi dan Mas'ud yake cewa na rantse da wanda ya aika Annabi sallallahu alaihi wasallam da gaskiya sai kuwa da naga waɗannan mutane a filin Badar ga sunan ajuye a mace aka ja su giri aka jefa su cikin rijiyar wato Badar wato Ubangiji madaukakin sarki ya amsa addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da waɗannan mutane kuma ƙarshen su bai yi kyau ba saboda haka sai da tunana Fatimatu Zahra Allah ya kara mata yarda ta ga irin wannan dauki ba dadi da aka ta fama tsakanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da sahabban sa ta bangare guda da kuma kafirai su Abu Jahal da kuma mazowan su ta bangare guda yana daga cikin abubuwan da sai da tunana Fatima ta dandana na wahala da bala'i wanda musulmi suka shige shi a karan farko yayin da aka sanya wa musulmi takunkumi aka ainihin tsare su a tsakankanin duwar watsu inda ake kira Shaibu Abi Talib aka tsare su a wannan guri aka hana a sayar musu aka hana a sayi nasu aka hana kula su aka hana a yi musu magana aka hana a yi wata mu'amala ko wata hulɗa ta arziki da su a wannan lokaci sai da tuna Fatima tare da sauran musulmi da suke tattare da Annabi sallallahu alaihi wasallama sun wahala kwarai da gaske ita kanta wannan takunkumi ya sa yunwa har ta fara ainihin cin gallabar lafiyarta to kuma ana fita daga cikin wannan fitina ne daga cikin wannan takunkumi kuma sai katsahan mahaifiyarta Khadija Allah ya kara mata yarda ita kuma Allah madaukakin sarki ya karbi ranta wannan ma tayi bakin ciki ba dan kadan ba to haka tun a karan farko sai da tuna Fatima ta fara ganin abubuwa a rayuwarta ta kuma kasance tare da mahaifinta tana mai taimaka masa da irin gurgurdan karfi da iko da Ubangiji ya bata a shekara ta biyu bayan hijira ta auri Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yarda
amin
inda ya tare da ita bayan an gama yakin Badar har ma Banu Abdul Muttalib suka taro aka yi walima saboda wannan abun arziki a wannan lokaci Hamza dan Abdul Muttalib shine ya soke wasu daga cikin raƙuman su kyawawa domin a ciyar da mutanen da za su halarci wannan biki a ciyar da mutanen da za su halarci wannan walima kamar yadda cikin Sahih Bukhari Fatima Allah ya kara mata yarda ainihin ta shiga gidan aure tare da mijinta Sayyidina Ali wanda a wannan lokaci babu abin da ya mallaka na duniya domin lokacin da aka yi auren ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ka tare ba sai ka ba da sadakinta a hannu ya rasulullahi me zan bayar bani da abin da zan bayar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa aina dar'uka al-hutamiyya ina silken nan naka mai karya ta kubba yace yana nan Annabi ya ce je ka dauke shi ka sayar abinda ka samu na dukiya ka kawo shine sadakin to wannan lokaci ya je ya kawo wannan silke nashi ya sayar ya kawo abinda ya mallaka daga wannan silke ya bayar don haka kenan Fatimatu Zahra bata yi aure ba na tamore na taji dadi na ta miƙe kafa a ta yi aure ne fi sabilillahi ta yi aure ne saboda dangantaka ta addinin musulunci da ta hada su da Sayyidina Ali Allah ya kara masa yarda babu shakka Fatimatu Zahra ta yi rayuwa a gidan Sayyidina Ali rayuwa ta talaka ba rayuwa ta mai kuɗi ba ta ji abubuwa daban-daban ta ga abubuwa daban-daban sai dai ta kasance mace ce wacce ta bada misali wajen haƙuri da juriya da kyakkyawar alaƙa tsakaninta da mijinta ya zo a cikin Bukhari da Muslim hadisin shi kansa Ali ibn Allah ya kara masa yarda yake cewa Fatima Allah ya kara mata yarda ta kai kukanta zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama na yadda take wahala wajen nika da ibar ruwa har hannunta yana yin kanta yana farfashewa ta je ta gaya wa mahaifinta a lokacin kuma an kawo masa wasu ribatattun yaki wato bayi sun shigo hannunsa tana fatan ko za ta samu wata daga cikin bayin da aka kamo ko wani daga cikin bayin da aka samo za su taimaka mata wajen aikace-aikacen gida da ta je ba ta samu Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba a gida ta samu sayyidatuna Aisha Allah ya kara mata yarda saboda haka sai ta gaya mata bukatarta yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida ita kuma Nana Aisha Allah ya kara mata yarda ta kwace labarin zuwan Fatima ta gaya mata cewa gashi ta zo ga kuma abin da ya kawo ta daga nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya nufi gidansu wato gidan Sayyidina Ali yana zuwa ya samu ma har sun kwanta sai ya yi sallama yana shiga suka yunkuro za su tashi daga inda suke kwance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala makalikum ku zauna inda kuke ba sai kun taso ba ya zauna tsakankanin su har ita Fatima take cewa sai da tarkajin ainihin sanyin kafafuwansa akan kirjinta annabi sallallahu alaihi wasallam yace da su ala uallimukuma khairan mimma sa'altuma ba na koyar da ku ba abin da yafi alkhairi sama da abin da kuka roka abin da kuka tambaya wato bazan ba ku abin da yafi abin da kuke nema alkhairi ba a gurin Allah yace da su idan za ku kwanta to ku yi kabbara 34 Allahu akbar hasal sau 34 sannan ku yi tasbihi sau 33 sannan ku yi tahmidi wato ku ce subhanallahi subhanallahi sau 33 ku ce alhamdulillah alhamdulillah sau 33 ya cika 100 kenan ce to in kuka yi haka fa hadha khairul lakum min khadim wannan yafi muku alkhairi sama da hadimin da kuke nema annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu cewa su nemi lahirarsu su nemi kusanci da ubangiji su gyara alakarsu da ubangijin su su ainihin cika asusun su na ranar alkiyama yafi musu alkhairi sama da abinda za su samu a nan duniya na mai musu hidima ko wani abu mai kama da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya bar su ibnu abi shayba ya fitar a cikin littafin sa al-musannaf daga shi kansa Aliyu Allah ya kara masa yarda yake cewa mahaifiyarsa ita ma sunanta Fatima Fatima bintu Asad yake cewa da ita ki rikewa Fatima yar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ayyukan ta na waje wato abin da ya shafi samo ruwa da abin da ya shafi kawo wasu bukatu kamar cefane da sauran abubuwan da za a bukata ko itace da duk abin da za a bukata a gida ke ki rike mata wannan ita kuma ta rike miki aikin cikin gida kwaba gari yin tuwo yin gurasa nika da sauran ayyuka irin wannan wato annabi sallallahu alaihi wasallam wato Ali Allah ya kara masa yarda ya raba ayyukan da ake yi a gida tsakanin matarsa Fatima yar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da kuma mahaifiyarsa Fatima bintu Asad to haka suka ci gaba da rayuwa ta wadatar zuci rayuwa ta babu abinda yake gaban su sai Allah annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya kasance mutum ne mai son yarsa Fatima yana karrama ta kwarai da gaske har ma yakan kebance ta da wani asirinsa kuma wani lokaci yakan yi fushi ga abinda zai fusata ta wata rana sayyidina Ali Allah ya kara masa yarda ya yunkura zai yi aure zai auri iri gidan Abu Jahl domin har ya je wajen baffanta Al-Harith ibn Hisham wanda shi musulmi ne ya yi masa magana game da auren yar Abu Jahl labari ya je kunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hushi yake cewa wallahi la tajtami'u bintu nabiyillahi wa bintu aduwwillah wallahi babu yadda za a yi yar makiyin Allah da kuma yar annabin Allah su haɗu guri guda su haɗu gida guda ba za ta yiwu ba su haɗu ƙarƙashin miji guda yake cewa wa inna ma fatimatun bad'atun minni yaribuni ma rabaha wa yu'zini ma adaha Fatima wani tsoka ce ta daga jikina wani bangare ne nawa duk abin da ya tayar mata da hankali ni ma ya tayar mun sannan kuma duk abin da zai cutar da ita ni ma zai cutar da ni daga nan sayyidina Ali ya fasa batun wannan aure domin ya dadada wa ita Fatima daga wannan lokaci ya sha alwashin ba zai yi aure ba matukar suna tare da shi a rayuwarsu don haka bai yi aure ba bai yi sadaka ba sai bayan da ta bar duniya a lokacin ne ya sake aure a lokacin ne ya riki sadaka to annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama bai hana shi yin aure ba dan kawai tana isa'a kamar yanda ya faɗa ne yace la tashtami'u bintu aduwillahi wa bintu nabiyillah babu yadda za a hada yar makiyin Allah shine yar Abu Jahl da kuma yar annabin Allah a hada su a gida guda a karkashin miji guda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi haka ne domin kawar da dukkan abin da zai jawo bacin rai musamman ma idan ya kasance za a daura dangantaka tsakanin gidan annabi sallallahu alaihi wasallama da gidan wato Abu Jahl domin gidan Abu Jahl din nan babu mamaki komai na iya faruwa a iya samun wanda zai fito yayi magana mai zafi game da annabi sallallahu alaihi wasallama a gidan sayyidina Ali wanda yarsa Fatima tana ji ko kuma ainihin ayi wata magana game da Abu Jahl wanda ba ta da dadi yar Abu Jahl tana ji babu shakka wani abu na iya faruwa na rashin jituwa na rashin zaman lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan ba za ta taba sabuwa ba ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya haramta abinda Allah ya halatta bane saboda haka ba daidai bane wasu yi hujja da wannan akan cewa babu bai dace ba mutun yau mata saki shiya kamar yadda wasu mata sukan rike wannan akan cewa annabi ma ya hana aiwa ya saki shiya ko uba ya ce ba za a aiwa ya saki shiya ba sai dai idan shi ma zai ce la tashtami'u bintu aduwillahi wa nabiyullahi ya dauki wanda za a aura makiyin Allah ne shi kuma annabin Allah ne in yana iya yin haka to shikenan sai ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana da wannan hujjar to kuma bana jin akwai wanda yake iya rike wannan hujjar a hannunsa yanzu ballantana har ya hana abinda Allah ya halatta to bai shekara guda da yin wannan aure ba har sai da Allah madaukakin sarki ya azurta sayyiduna ali da sayyidatuna fatima Allah ya kara musu yarda ya azurta su ainihin da da ya azurta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da jikansa na farko wanda shine Al-Hasan ibn Ali sannan a shekara ta uku Allah madaukakin sarki ya azurta su da da wanda shine Al-Hasan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya farin ciki da haihuwarsa ya ainihin sa masa suna Al-Hasan bayan ya shekara guda kuma aka haifi Al-Husayn a watan Sha'ban a shekara ta hudu kenan bayan hijira wato tsakanin Al-Hasan da Husaini shekara ɗaya ce cur wannan shi yake nuna cewa ba wai ɗan tagwaye bane kamar yadda wasu suke tsammani don haka in aka haifi ɗan tagwaye a samu su Al-Hasan da Husaini idan maza ne idan mata ne a samu su Hasana da Husaina a zaton mutane kamar ɗan tagwaye ne a'a kowanne shi kadai ya zo duniya kuma tsakanin su shekara guda ce don haka wannan suna Al-Hasan da Al-Husaini ana iya kira kowane irin yaro da shi aka ga dama za a yi maka haihuwa ka sa wa ɗanka Al-Hasan ko ka sa masa ɗansa Al-Husaini ba wai sharaɗi bane sai in sun zama ƴan tagwaye kuma a iya samun ƴan tagwayen kuma a samu su sunayen ba wannan ba ka sa wa ɗaya Ibrahim ɗaya Muhammad wannan duk ba komai
to masaro kar a shafa wannan shiri ina zo muku da kanan gidan Kano kuma radio ta jihar Kano a cikin shirinmu na magabata na gari shirin da kwamitin Al-Hawariyun ila ko da yake daukin lawan kamu ku shi da kanan gidan Radio Kano kuma ana jin shehi malami Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo yau masallacin Juma'a na Dorai Karama inda yake mana bayani dangane da tarihin Sayyida Nana Fatima Allah ya kare da ita yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta Sayyida Allah ya kara musu yarda to akramakallahu sai mu dora aji
to haka dai wannan gida aka ci gaba da samun alheratai da albarkatu daban-daban Fatima kuma ta sake haihuwa a shekara ta biyar ta haifi ɗaya mace wanda kakanta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya sa mata suna Zainab bayan kuma shekara biyu da haihuwarta Fatima ta sake haihuwar wata ɗaya mace din wacce aka sa mata Ummu Kulthum Ibn Abdul Bar yana cewa Fatima ta haifi wani namiji ma wanda aka sanya masa Muhsin to ita wannan Fatima Allah ya kara mata yarda yar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam tana da martaba da daraja ba tsanuwa ba a gurin mahaifinta mun ga yadda mahaifinta ya fushi yayin da za a aura mata kishiya daga gidan Abu Jahal inda wannan ta sa har yake cewa Fatima to baba atun minni yarimu lima rabaha wa yu'zini ma azaha wato Fatima wani tsoka ce daga bangare na wanda duk abin da zai tayar masa da hankali zai tayar min duk abin da kuma zai cutar da ita zai cutar da ni yana daga cikin matsayinta kamar yanda al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito kyakkyawar salsala daga Aisha Allah ya kara mata yarda take cewa ban taba ga wani ba wanda kamanninsa da maganarsa ta yi kama da ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fiye da Fatima wato wajen kamanninta wajen maganarta sun ta dauko mahaifinta kuma ta kasance duk lokacin da ta shigo ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Annabi zai tashi daga inda yake ya nufi inda take ya taryo ta ya sumbace ta yayi maraba lale lale da ita haka nan ita ma take yi masa duk lokacin da ya je ziyara in ya taji sallama sa za su taso daga inda take ta tarye shi ta rungume shi ta sumbance shi ta yi maraba lale lale da shi don haka ta kasance tare da mahaifinta yana nuna mata kauna da su tare da tarbiya mai kyau shi yasa ta kasance har ta fita jihadi da aka yi wasu gurare Fatimatu Zahra ta kasance tare da mahaifinta da mijinta a wannan guri muna karantawa cewa a yakin Uhud an jiwa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama rauni a jikinsa da fuskarsa jini ya rika zuba daga jikinsa to Fatimatu Zahra a wannan lokaci ita ce wacce ta rike wankewa Annabi sallallahu alaihi wasallam jini daga jikinsa Ali kuma ya dauko ainihin silkensa yana ebo ruwa yana zubawa Fatima na wankewa har sai da ta ga cewa wannan jini ya ki tsayawa yana ci gaba da kurara to a wannan lokaci sai ta dauki wani wata tsohuwar tabarma ta kone ta ta zuba tokar akan wannan miki na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga nan wannan miki din nashi ya kame jini ya tsaya wannan hadisi ne da Bukhari ya ruwaito kun ga yadda Fatima ta kasance tare da mafita har a fagen yaki irin gudunmawa da ta rika bashi ta yi tarayya da shi a yakin gazwatul khandaq haka nan a Khaibar ma da ita aka fita yakin Khaibar shekara ta 7 bayan hijira da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je to a wannan lokaci ma irin ganimar da aka samu ta fai'i a wannan yaki Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwashi wani bangare na ganimar ya dankawa ainihin ita sayyidatu na Fatima Allah ya kara mata yarda haka nan da ita aka je fatho Makka wato lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita domin bude Makka a wannan lokaci mun samu labari kamar yadda Bukhari ya ruwaito cewa akwai sanda Ummu Hani Allah ya kara mata yarda ta zo ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama a inda masaukinsa yake a Makka sai ta same shi yana wanka a wannan lokaci Fatima ita ce ke tsaye ta rike wani sutura tana ainihin suturce mahaifinta Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya faɗi falalarta da matsayinta a hadisai da dama da suka zo daga gare shi masu inganci ya rayu da ita rayuwa ta girmamawa ya rayu da ita rayuwa ta tarbiya da soyayya da kauna haka nan ita ma ta rayu da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama irin wannan rayuwa lokacin da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya je hajjin sa ta bankwana ya gama kafa dirkoki na addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya cika shi wannan addini ya karbi wannan addini a matsayin shine addini yarjeje wanda babu kuma wani addini bayan wannan bayan Fatima bayan ya dawo sai ya kwanta rashin lafiya rashin lafiyarsa ta karshe to a wannan lokaci Fatima yayin da ta ji labarin mahaifinta yana kwance baya da lafiya sai ta gaggawa zuwa gare shi a wannan lokacin kamar yanda Nana Aisha take ba mu labari take cewa duk matan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama suna tare da shi a zaune a guri guda babu wacce ta bar gurin sai ga Fatima ta zo sai da tuna Aisha take cewa idan kaga tafiyar ta kaga tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma taqti'u mishiyataha mishiyata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to tafiyar Fatima ba ta kuskure tafiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganta yayi maraba da zuwanta yace marhaban bibnati maraba da iyata sannan ya zaunar da ita a damansa ko a hagunsa sannan sai ya rada mata wata magana sai aka ga ta fushi da kuka sai ya sake rada mata wata magana ta biyu sai aka ga kuma ta yi dariya yayin da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama bacci ya dauke shi sai sayyidatu Aisha ta ce wa Fatima Allah ya kara mata yarda amin ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rada miki wata magana ta farin ciki amma kuma naga kina ba kuna kuka ina hada ki da Allah ina hada ki da haƙƙin da ke tsakanina da ki fada mun abinda manzo sallallahu alaihi wasallama ya fada miki kai dariya kuma ki fada mun me ya ga miki kai kuka sai sayyidatu Fatima Allah ya kara mata yadda ta ce ba zai taba yuwa ba in bayyana asirin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya Aisha Allah ya kara mata yarda bata manta wannan magana ba ta sake dawowa ta hada Fatima da Allah da mutuncin da ke tsakanin su da haƙƙin da ke tsakanin su tace ta gaya mata wannan irin labari ne taje daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yasa ta kuka kuma wanne ne taje yasa ta dariya Fatima Allah ya kara mata yarda tace ammal an fa na'am in yanzu ne kam zan iya gaya miki a karan farko ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya bani labarin cewa Jibrilu alaihi salam ya zo yayi bitar ya kasance yana zuwa yayi bitar alqur'ani da shi a kowace shekara a cikin watan Ramadan amma a wannan shekara Jibril ya zo sau biyu sun yi bitar alqur'ani yace mata kuma wannan abin da nake tsammani kusantowar ajali na ne saboda haka ki ji tsoron Allah ki yi hakuri ni na wuce gaba kuma madalla da wanda ya wuce miki gaba tana jin haka sai ta fashe da kuka yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga damuwarta da bakin cikin ta sai ya ce da ita amatar daina an takuni sayyidatan nisa'il muslimi ko nisa'al alami aw sayyidatan nisa'i hadhihi al-umma yace ba kya fatan ba kya san ki zama kece shugaban matan duniya duka kece shugaban matan wannan al'umma aljanna tace sai nayi dariya wannan shine labarin da ya gaya mata na farko tayi furmushi da wanda kuma ya gaya mata tayi abin nan ta farko tayi kuka jin cewa zai bar duniya sannan kuma ya sake gaya mata albishir cewa ita yar aljanna ce kuma ubangiji ya bata shugabancin matan aljanna duka wannan ya sa ta ainihin tayi dariya bukhari ya rawaito shi da wannan siga imamu tirmizi ko imamu ahmad a cikin musnad din sa ya kawo hadisin inda take cewa ya bani labarin cewa ana awwalu man yatba'uhu min ahli nine farkon wacce zan bi bayan sa wato ni ce cikin iyalansa wacce zan rasu bayan rasuwar sa wannan yasa tayi farin ciki wato yayin da taji cewa rabuwarta da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ta yi tsawo ba dan watanni ne dan lokaci kankani ne ita ma Allah zai karbi ranta ya hada ruhin su gaba daya aljanna wannan yasa tayi farin ciki yayin da rashin lafiya ya tsananta ga mahaifinta ta zauna tana jinyar mahaifinta ta kwana a nan ta cika dare ta yi masa hidima yayin da rashin lafiya ta tsananta a kansa ya kasance bakin abin da damuwa yana ga alamar damuwa ta tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta fashe da kuka tana cewa wa karba abata ya bakin cikin mahaifina shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ita laisa ala abiki karbun ba'da al-yawm daga yau babu wani bakin ciki da zai samu mahaifinki kuma yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai ta rika cewa ya abata ajaba rabban da'a ya abata jannatul firdaus ma'wa ya abata ila jibril nan'a ce ya mahaifina ya kai kan rashin sa ya amsa kiran ubangijin sa ya kai sharracin mahaifina wanda aljannar firdaus ce makomarsa ya kai can rashin mahaifina wanda zuwa ga jibril ne muke labarta rasuwarsa yayin da aka binne Annabi sallallahu alaihi wasallam a kushewar sa ta rika cewa Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda kayfa tabat anfusukum an tahsu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam at-turab yaya kuka iya jin dadi ku zuba turbaya akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato ya aka yi kuka iya daurewa har kuka binne Annabi sallallahu alaihi wasallam ku rika iban kasa kuna zuba masa to haka sai da tuna Fatima ta rayu tare da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam haka sai da tuna Fatima ta bada irin gudunmawar da ta bayar a wannan addini Fatima bayan ainihin rasuwar mahaifinta ta sanya tsammanin samun gado na abin da ya bari saboda haka ta je gun sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yarda ta bashi labarin nan ta bashi labarin cewa akwai gado na mahaifinta da zai bata sayyidina Abubakar shi kuma ya gaya mata cewa ya ji Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa nahnu ma'asharal anbiya la nuras ma tarakna sadaqa mu jama'ar annabawa ba a cin gadan abinda muka bari duk abinda muka bari sadaka ne innama ya'kulu alu muhammadin min hadhal fi hadhal mal ya gaya mata cewa wannan dukiya ta fai'i ko ta ganima wacce ake kawowa daga ciki ne ake ciyar da iyalan Annabi sallallahu alaihi wasallam wato ba za a bar iyalan Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hali wannan kaso da Allah madaukakin sarki ya tsaga ya basu za a ci gaba da basu za su ci gaba da samu sannan sayyidina Abubakar ya ci gaba da ce mata wa inni wallahi la ughayyiru shay'an min sadaqati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba zan canza irin tsarin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa zakka ko sadaka ko ganima ko fai'i a lokacin sa ba zan yi wannan ba zan canza ta daga abin da na same ta akai ba wala a'malanna fiha bima amila bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kuma ni ma zan yi aiki a cikin wannan dukiya kwatan kwacin yadda manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yayi. Saboda haka sayyidina abubakar ya kiyarda ya bada wannan dogaro da cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya hana a ci gadan abinda ya bari, domin su annabawa abinda suke bari ana cin shi gado shine ilimi, shine wannan addini, shine karantarwa addini, amma ba dukiya ba. Wannan hadisi da sayyidina abubakar ya gaya mata hadisi ne wanda sahabbai da dama sun ji wannan hadisi kuma sun faɗe shi a wannan lokaci, irin su Sa'ad ibn Abi Waqqas, irin su Abu Huraira, irin su Jabir ibn Abdullah da sauransu da sauransu. Saboda haka sayyidina abubakar ba shi kadai ya ji wannan hadisi ba. To a lokacin wannan sayyidatuna Fatima ta ji ba daɗi tattare da abin da sayyidina abubakar ya faɗa mata. Saboda haka sai ta kaurace masa, ba ta yi masa magana ba har zuwa wani lokaci. Ta rayu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wata shida. Bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu da wata shida, ta yi rashin lafiya. A wannan lokaci sayyidina abubakar ya je domin ya kwantar mata da hankali, ya je domin ya lallashe ta, domin ganin yadda ainihin ta damu da irin abin da ya faru tsakaninsa da ita. Ita kuma ta yadda da wannan lallashi din, ta huce, ta yafe, ta kawar da kai da duk abin da ya faru tsakaninsu. Ibn Sa'ad ya ruwaito mana a cikin littafinsa At-Tabaqat, kamar yadda Al-Baihaqi shi ma ya ruwaito da kyakkyawar salsala daga Amir ibn Shurahil Ash-Sha'bi, yayi daga cikin malaman tabi'ai mutumin Kufa, yake cewa yayin da Fatima Allah ya kara mata yarda ta yi rashin lafiya, sayyidina Abubakar ya zo har gida ya nemi izinin a bashi dama ya shigo. Sayyidina Ali yana jinyarta yace, ya Fatima hadha Abubakar yasta'zinu alayki, ya Fatima ga sayyidina Abubakar nan yana neman a bashi iso ya shigo. Sai cewa ta yi, atuhibbu an adana lahu, kai ka yadda in yi masa izini? Sayyidina Ali ya ce, na'am, eh na yadda. Sai ta ce, to na yi masa izini, ya shigo ya lallashe ta, har yake cewa da ita, wallahi ma taraktu ad-dara wal mala wal ahla wal ashira illa ibtigha'a mardatillah wa rasulillah wa mardatikum ahlul bait. Yake cewa, wallahi ban bar kasa ta ba, ban bar garin haihuwa na ba Makka, ban bar dukiya ta ba, ban bar iyalai na ba, da dangi na da ƴan uwana, na fito na yiwo hijira, na zo wannan gari face sai dan neman yardan Allah da yardan manzansa sallallahu alaihi wasallama da yardan ku ahlul baiti. To ya gaya mata cewa babu wani abu tsakaninsa da ita, babu wani abu na kullata ko na ainihin damuwa tsakaninta da shi. A wannan lokaci ya lallashe ta. Amir ibn Shurahbil yake cewa faradiyat as-sayyida ta yarda, ta gamsu, ta amince da abin da yake. Saboda haka nana Fatima ta bar duniya tsakaninta da sayyidina Abubakar babu komai na rashin fahimta, ta bar duniya babu komai na kullata a zuciyarta dangane da sayyidina Abubakar. Ta fahimci abin da yake faɗa, ta ga kuma gamsu da hukuncin da ya yanke dangane da abinda mahaifinta ya bari na dukiya, abinda ya bari na gonaki. Saboda haka ba daidai bane a ci gaba da kawo maganar cewa sayyidina Abubakar ya cinye mata gado, ko sayyidina Abubakar ainihin ya danne mata haƙƙinta bayan mahaifinta. Sayyidina Abubakar ya yi aiki ne da maganar mahaifinta. Mahaifinta shine ya bar wannan wasiya, shi ya bar wannan koyarwa, kuma dukkan annabawa haka suke. Ba duniya suka gadarwa al'ummarsu ba, sun gadarwa al'ummarsu tsoron Allah, sun gadarwa al'ummarsu addini ne, sun gadarwa al'ummarsu tsantseni ne. Saboda haka wannan shine abinda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya gadar. Sayyidatuna Fatima ta fahimci wannan, ta kuma gamsu da irin hukuncin da sayyidina Abubakar ainihin ya faɗa, wanda kuma ba hukuncinsa bane, hukuncin annabi ne sallallahu alaihi wasallama. Ta rayu shekara 24 ko da 5. Mafi yawan shekarun da aka faɗa ta rayu shine shekara 29, amma maganar farko kamar yadda Zahabi ya faɗa ita ce mafi inganci, kuma a cikin ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce mafi kankanta, a cikin ƴaƴansa mata ita ce karama. Zainab matar Abul As ibn Rabi ta girme ta, haka nan Ruqayya da Ummu Kulthum matan Uthman ibn Affan sun girme ta. Sannan nasabar annabi sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya ta katse, in ba ta hanyar Fatima ba. Dukkan jikokin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka ci gaba da wanzuwa a duniya suna tikewa ne zuwa ga Nana Fatima, domin akwai Umama ƴar Zainab matar Abul As ibn Rabi, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama yana daukan ta lokacin da yake sallah. Ta auri Sayyidina Ali ibn Abi Talib, ita Umama ibn Zainab. Ta auri Sayyidina Ali, sannan bayan sa kuma ta auri Mughira ibn Nawfal ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib, wanda shi ma Bahashimi ne. Ta hayayyafa tare da shi, to amma kuma duka ƴaƴan da suka hayayyafa ba su ainihin wanzu ba, don haka nasabatta ko ƴaƴanta sun yanke bayan ta, don haka ƴaƴan Sayyidatuna Fatima su ne suka wanzu. Malamai sun yi rubutu akan falalar Fatima, Allah ya ƙara mata yarda, kamar yanda Umar ibn Shahin ya rubuta juz'i guda kan fada'ilu Fatima, wanda yana nan a rubuce. Haka nan Imam Suyuti shi kansa ya yi littafi akan falalar Sayyidatuna Fatima, Allah ya ƙara mata yarda, kamar yanda littattafan hadisai da dama duk sun hikaito mana falalar Fatima. Kuma abin nan da muka ji kadai ya isa ya nuna mana girman falalar Fatima da matsayinta a wannan addini da darajarta. Ko ba komai ba, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nada ta shugabar matan duniya duka, ya nada ta shugaban matan aljanna, ya kuma ce wani sashi ne na jikinsa duk abinda ya motsa zuciyarta shi ma ya motsa nashi, duk abinda ya dadada mata shi ma ya dadada masa. Ko ba komai ba, wannan kadai ya isa ya nuna maka girman falala ta wannan ya ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Zamantowarsa ya wace ta tashi a gidan annabci, ta samu tarbiyar mai ba da tarbiya Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama, ta samu koyarwa daga shugabannin masu koyarwa duka. Babu shakka wannan kadai ya ishe ta matsayi, ya ishe ta martaba da daraja a gurin Allah, ya ishe ta matsayi da martaba da daraja a cikin wannan al'umma. Duk da haka manyan mutane har kullum, duk da darajar da Allah ya ba su da kuma bayanin falalolinsu da aka yi ta hanyoyi masu inganci, to wani lokaci kuma akan samu a faɗi abubuwan da ake faɗa na martaba su wanda ba su inganta ba. Wannan ɗabi'a ce ta duk manyan mutane, akan faɗi abin da ya inganta, sannan kuma so da ƙauna wani lokaci yakan sa a ma faɗi abin da bai faru ba ko bai inganta ba. Daga cikin irin abin da ake faɗa wanda bai inganta ba, dangane da Sayyidatuna Fatima, Allah ya kara mata yarda, akwai riwayat Tabarani da ya ruwaito daga Sayyidatuna Aisha, Allah ya kara mata yarda,
amin.
Aka ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce, ya Aisha, yayin da aka yi Isra'i da ni zuwa ga sama, an shigar da ni aljanna, na ga wata bishiya a cikin aljanna wadda ban taba ganin bishiya mai kyau kamar ta ba, fara kal take ganyenta fari kal ɗayanta da masu daɗi masu zaki. A wannan lokaci na ci kaɗan daga cikin ƴaƴan itatuwanta, to wannan ƴaƴan itatuwa sai suka zama wato ɗugon maniyyi a tsatsona. Yayin da na dawo duniya na kusanci Khadija, sai aka samu cikin Fatima. Duk lokacin da nake so in ji ƙanshin aljanna, nakan shaƙi ƙanshin Fatima. Take cewa, ya ce ya Humaira, inna Fatimata laysat ka nisa'il adamiyina, Fatima ba kamar sauran matan ƴan adam ba ne, ba ta cuta kamar yadda suke cuta. Wannan hadisi bai inganta ba. Wanda malamai na hadisi suka yi magana akan cewa shi ne illar ita shi wannan hadisi, shi ne wani mutum da ake kira Abu Qatadat al-Harrani, wanda Imam al-Bukhari Allah ya ƙara masa rahama ya launana shi kwarai da gaske a cikin littafinsa At-Tarikh al-Kabir. Ya ce mai rauni ne ko malaman hadisi sun watsar da irin ruwayoyinsa. Kuma idan muka dubi yadda zubin wannan hadisi yake, zaka fahimci cewa bai inganta ba, domin Isra'i dai ya kasance gabanin hijira ne da shekara ɗaya, wato bayan wafatin Khadija, Allah ya ƙara mata yarda, sannan aka yi Isra'i kafin hijira da shekara ɗaya bayan wafatin Khadija. Fatima kuma an haife ta tun kafin aiko Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. Saboda haka lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi Isra'i, yayi mi'raji zuwa sama, a lokacin ma shekarun Fatima a duniya 17. Yayin da yayi hijira ya zauna shekara 10 a abin nan, ya zauna shekara 10 ne a Madina bayan hijirarsa. Saboda haka a bisa yadda wannan hadisi yake nunawa, Fatima shekarunta ba su wuce 10 ba lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya, domin an ce lokacin Isra'i, Isra'i kuma saura hijira da shekara ɗaya aka yi Isra'i. Saboda haka ita Fatima ma an haife ta har ma ta shekaru wajen 17 kafin ma ayi kissar hijira. Saboda haka kenan sanda manzo Allah ya rasu bata wuce shekara 10 ba ko 11, to ina kuma Al-Hasan da Husaini suke wanda an haife su a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam na dare. Sannan a cikin wannan ruwaya Sheikh Tabarani wanda shine Abdullah ibn Sa'ad Ar-Raqqi shi kansa malaman hadisi kamar Daraqutni yana cewa makaryaci ne, kuma Ahmad ibn Abdan ya launana shi kwarai da gaske. Sannan fadar sa cewa inna Fatimata laysat ka nisa'il adamiyyi wala ta'tallu kama ya'tallu, cewa ba ta rashin lafiya, wannan ma ya sabawa abin da ya tabbata a cikin nassi ingantacce, domin annabawa ma suna rashin lafiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kamar inda yake cikin Bukhari da Muslim, inni u'aku kama yu'aku ar-rajulani minkum, yana cewa ana samun rashin lafiya kamar yanda ake dorawa mutum biyu, wato rashin lafiya ta tana daidai da rashin lafiyar mutane biyu. Sannan dukkan hadisin da kaje an ce ya Humaira, duk hadisin da aka ce ya Humaira, wannan hadisi malamai sun ce kamar Ibn Qayyim a cikin Al-Manar al-Murif ya ce duk hadisin da kaji ya Humaira wannan bai inganta ba. Don haka wannan hadisi bai inganta daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba. Kuma banda wannan akwai hadisin da Tabarani ya ruwaito a cikin Al-Awsat Tabarani ya rawaito hadisi a cikin Al-Awsat daga Imran ibn Husayn cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya dora hannunsa tsakanin karankaramar Fatima, ya ce Allahumma mushbi al-jaw'a wa qadhi al-haja wa rafi al-wada'a la tuji' Fatima bint Muhammad, wato ya Allah mai kosar da masu jin yunwa, mai ainihin biyan bukata, mai daukaka kaskantattu, kada ka sanya Fatima ƴar Muhammad ta ji yunwa. Sannan daga baya take cewa bata taba jin yunwa ba, wannan ma bai inganta ba. Na farko a salsalarsa akwai mutanen da malaman hadisi suka soka, kamar Ali ibn Sa'id Ar-Razi, kamar Mushir ibn Abdul Malik, kamar Abdullah ibn Umar ibn Aban, wanda dukkan su malaman hadisi sun yi magana akan cewa ba a sauraron ruwayar su. Sannan ta fuskar matani hatta annabawa su ma suna cin abinci, annabawa da manzanni gaba daya Allah madaukakin sarki ya halicce su kuma suna cin abinci. Allah yana cewa bal masih ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa kana ya'kulani at-ta'am, haka nan Allah yana cewa ma arsalna min qablika min al-mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Saboda haka Allah madaukakin sarki ya sanya su mace su ci ne masu sha ne. To daga cikin dai irin hadisai da ake ambato wajen falalatta wanda malaman hadisi suka yi bayani, kamar Ibn Jawzi a cikin Al-Mawdu'at, kamar Muhammad ibn Tahir Al-Fattani a cikin Tadhkiratul Mawdu'at, kamar Muhammad ibn Ali Shawkani a cikin Al-Fawaidul Majmu'a da sauran littattafai da suka yi bayanin hadisai mara inganci, akwai hadisin cewa wato ranar gobe kiyama za a yi shela a cikin jama'a cewa Fatima za ta wuce kowa ya rufe idansa, ta wuce tana sanye da zannuka ko raye guda biyu, wannan ma bai inganta ba. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim yana cewa dukkaninku kowa da kowa za a tashe shi ranar gobe kiyama a tsirara babu takalma a jikinsa, farkon wanda za a tafatar a cikin mutane shine Annabi Ibrahim alaihi salam. Wannan shine abin da ya tabbata a cikin Sahih Bukhari ruwayar Abdullahi dan Abbas da kuma ruwayar Aisha Allah ya kara mata yarda. Daga cikin irin hadisan da ake fada akwai fadar cewa Fatima wato bata haila, ko Fatima ainihin an daura aurenta a sama. Dukkan su malamai sun yi bayani a cikin waɗannan littafai da na faɗa, wanda duk so da kauna wani lokaci yakan sa akan faɗa abubuwan da malamai tuntuni sun yi bayanin cewa wannan bai inganta ba. Saboda haka abubuwan da suka inganta na falalar Fatima su kansu sun isa su ɗaukaka darajar ta, su faɗi matsayin ta a cikin wannan al'umma. Ba a buƙatar sai an ƙara abubuwan da ba su inganta ba cikin falalarta. Abin da ya inganta kansa ya ishe ta, ya ishe ta matsayi, ya ishe ta martaba. Allah madaukakin sarki ka kara mana kauna da soyayya ga iyalan ɗakin Annabi sallallahu alaihi wasallama, ka kara mana soyayya da kauna da dukkan sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da dukkan manyan mutane na kwarai ubangiji ya kara mana san su da girmama su da koyi da tafarkin su Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa Allah madaukakin sarki ya tashe mu tare da su ranar gobe kiyama ya kuma hore mana cetan su ranar da muke bukatar ceto ya ubangiji ka karba addu'ar mu ya ubangiji ka gafarta wa waɗanda suka gabace mu cikin imani kada ka sanya kullata a cikin zukatan mu ya ubangiji kai ne mai rahama kai ne mai jin kai assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Assalamu warahmatullah. To masauro an dai ji wannan batutuwa da kuma tarihi na wannan baiwa Allah shugabar matan wato aljanna a sai da Fatima Allah kare da ita ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata kuma sayyidina Ali Allah kara mu shi da baki daya wanda Sheikh Malami Dr. Muhammad Sani Umar Rijalmu imamin masallacin Juma'a na Dorai Karama Imana to muna fata Allah ya saka maza alheri kuma Allah kuma mu amfani da abubuwan da muka ji mata kuma kalubale gare ku kuma da muka fada cewa wannan kwamiti na al-hawariyun manufarsa da abubuwan da yake da bukata shine ku aiwatar da al'ummar musulmi dangane da tare da rayuwar annabi ba Allah magabata na gari domin mu koyi da su kuma mu ji irin yadda suka gudanar da rayuwar su tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hanan muke ganin zamu jaran zamu wannan shiri fatan ubangiji Allah ya saki sada mu da ku mako na gaba za ku ji mu dauke da wani malamin da kuma wani mawruhi insha Allah kafin lokacin ku amara jin shehin malami Dr. Muhammad Sani Umar Rijalmu da kuma wannan kwamiti na al-hawariyun wanda suka wato daunayin kamun wannan shiri Muhammad Tukur ya kasa shine wanda ya hada wannan sauti garba Arabi Balaci ne yan kurasa na ke da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ku ta lafiya